nagagara wuce mun zuciya ta tamkara an shuka ta kamar ice and the love I have for you every now and then girma yake and baby na da wa masu yayya na rike kekyawa cike kike kekyawa baby ai kin san da ke nake kekyawa kekyawa ke kike kekyawa baby kin san ai da ke nake na samu mata biyar da ba irin ta ke nake so ba wanda bai sani ba kekyawa yarinya kekyawa gata nan kuma san kowa ambaniruwa na Allah ambaniruwa wanzu maso ka shaka ba musu fi aluriya das mata aluriya das keep it up best tapin kiki na yi best ni shagali na fada miki ni shagali sani bidiri ranar da muke so din ta zo kekyawa yarinya kekyawa gata nan kuma san kowa ambaniruwa na Allah ambaniruwa wanzu maso ka shaka ba musu fi na samu mata biyar da ba irin ta ke nake so ba wanda bai sani ba kekyawa yarinya kekyawa gata nan kuma san kowa ambaniruwa na Allah ambaniruwa sanki martaba ne sanki daraja ne ke nake nufi ne tare yare naye kai laluwaye yare nananaye nanaye na samu mata biyar da ba irin ta ke nake so ba wanda bai sani ba.